Alhamdulillah. Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan rana ta Laraba wanda yau 14 ga watan 6 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 27 ga watan 1 miladiyya 2021. Wannan darasi da zamu yi cikin shadibiya shine darasi na 23 insha Allah ta'ala. To kafin shiga cikin darasin kun san muna da majmu'o'i guda 7. To yanzu zan karanta majmu'o'in kowa san majmu'ar da yake. Wannan takaddun zan dinga zuwa da su. In ba kuma ta ba dabara da muka ce zamu yi. Majmu'ar farko yace ta Imam Nafi. Duk abin da ya shafi tambaya da zamu yi akan ko dai alif ko ba ko jimin wannan majmu'ar zamu tambaya. Duk lokacin zamu yi tambaya akan wani ramzi da ya kunshi Nafi'u ko qalun ko warshe wannan majmu'a zamu tambaya. To sannan majmu'a ta biyu ita kuma ita majmu'a ta Ibn Kathir har zuwa karshe. To yanzu a gurguje barin karanta ga majmu'atul Imam Nafi al-Madani abin nan ra'isul majmu'a shine Muhammad Khalil al-Hassan Abubakar Khamis Sharif Mustafa Ali Garba Ahmad Adam Zakariya Yahya Ya'u Mubarak Abdullah Zulaydin Abdullah Muhammad Khamis Shu'aib Salihu Zubair Umar Nasir. To wannan ita ce majmu'a ta Imam Nafi. Kowa ya ji abin da kuma sai ne sa'a cewa warshawan na allo to su ne a cikin majmu'ar. Sai majmu'a ta biyu majmu'atul Imam Ibn Kathir ra'isul majmu'a shine Abdul Aziz Hamza Hassan sai Abubakar Uthman Ibrahim Salim Muaz Yahya Lawan Abdullahi Abdullahi Garba Muhammad Salisu Musa Abdullahi Nuhu Aminu Husaini Farke Abdurrahman Aqilu Suleiman Musbahu Idris. So kuma wannan sunan na Ibn Kathir. Yawwa, majmu'a ta uku majmu'atul Imam Abi Amr al-Basri ra'isul majmu'a Idris Aliyu Ishaq sai Mansur Mukhtar Adam Hassan Abdul Aziz Idris Ibrahim Nasir Binyamin Hamza Khamis Idris Adam Ahmad Muhammad Nazir Rabi'u Muhammad Lawan Isa. Wannan sunan Basriyun. To sai Shamiyun na Ibn Amr ra'isul majmu'a Abubakar Ibrahim Suleiman al-amru la yunkar wa la yurfad wa la yurad. To sai Umar Aliru halat mahallaha sai Usman yawa to na sai Umar Halliru Ibrahim sai Umar Mukhtar Sani sai Salman Abubakar Ali Ibrahim Idris Faruk Muhammad Akarami Muhammad Awal Al-Qasim Abdurrahman Binyamin Hamza Sa'id Salis Idris. Wannan su ne Shamiyun. To sai kuma Kufiyun zamu soma da Imam Asim Dr. Ibrahim Siraj Adham shine ra'isul majmu'a sai Abdurrahman Muhammad Nasir sai Sani Abdul Malik sai Yaqub Badamasi dan Taura sai Awwal Saleh sai Abdul Muttalib Ismail Yahya sai Ismail Adam Ibrahim Gayawa sai Ado Suleiman sai Umar Ibrahim Khalil. Wannan kuma su ne kufiyun din kuma ƴaƴan al-Imam Asim. To sai kuma kufiyun iyalin Imam Hamza ko kuma ra'isul majmu'a Dr. Hamid Ali Khalid sai Mahmud Sabo Usman sai Nura Yakubu Umar sai Tijani Salihu sai Haruna Sa'id Yaqub sai Nura Salis Idris sai Umar Yahya sai Abubakar Umar Harun sai Isa Muhammad Inuwa. Wannan kuma su ne kufiyun iyalan gidan Imam Hamza. To sai kuma kufiyun iyalan gidan Imam al-Kisa'i Nuruddin Lawan Abubakar shine ra'isul majmu'a sai Muhammad Sabo Usman sai Ahmad Muhammad sai Abdullahi Adamu Dahiru sai Aminu Abubakar Ibrahim sai Abdul Rauf Binyamin sai Kamilu Yahya sai kuma Haruna Abdullahi Shu'aib sai Abbas Muhammad Garba. to wannan takardun gaskiya da so zan rika tafiya ina dawowa eh in nazo kawai sai in kalla da haka nan mutum zai hada da sunayen eh a yanzu kafin mu tafa dan zai karbi sokewa zai karbi sokewa da karawa eh na'am to man Nasir da yake kaga wasu idan wannan kaga nan mutum tara nan mutum goma akwai wasu ba su yau majmu'a biyu masu goma goma to yanzu za a iya tittike mana lissafi da yau abinda zake man Nasir wanda to bayan Allah muna cikin to duk wato ni da yake ni ne mai tambayar kowa zan iya tambaya za a tambayi Ra'isul Majmu'a za a tambayi duk kowa yadda ta kama kai dai a majmu'a ka duk abin da yake da alaka da ramzin imam na kira'an majmu'a ka kawai shine ko dai ramzi na infiradi ko na jami'i wannan duk shine ka gani kuma yawa kun san akwai ramzin da zai shiga ko ina ko kuma ya shiga gida biyu ko gida uku yanzu misali kawai sai in kalli malam Ahmad sai malam Ahmad mene wane ne malam shurshula kaga zan iya tambayar shurshula a wanda suke gidan Hamza da na gidan Kisa'i tun da shi ne Hamza da Kisa'i take nunawa sannan Nafar ibn Ali wa Abun ibn Kathir ibn Abir Abu Amr kaga wanda za ta iya shiga majmu'a uku kowa za a yi tambayar shi waye Nafar tun da kaga ibn Kathir ibn Abir da Abu Amr to kaga kenan zaka samu ramsa da ya shiga a cikin majmu'i da yawa sannan ahlu sama a ce manum ahlu sama kuma wato akwai kuma wato kaga yayi hikima a shine da a dama aka tsarin yake tunda kaga ibn Imam Nafi ibn Kabir Abu Amr kuma sune sama'u sama ai wato Imam Sharif Allah ya kansa da gafara bawan Allah shi dan adam ne Rafiq ina da dan bangare da shi ne ko dai ina ne da kudan ba haka malamin ya sace shi yana dan wani abu kace manu alu sama shi al malaika kaga da ya ce man zikira awwalan kaga da shi kenan eh bil munasaba wato yadda Allah ya yi wa magabata kwakwale wata kabiya ce take fado mun wannan tarifa ce haka dai Imam Ibn Jawzi kun san shi Allah ya hore masa wani sauti da hawari zai iya yi wa mutane 10,000 lacca ba la speaker kuma kowa yana jin sautin sa to sarkin garinsa shi'i ne to Ibn Jawzi ya iya zamantakewa duk wani tarko da zai iya kama shi zai yi kokari ya kauce masa to ka san duk inda ake akwai shedanu da tsararru sai wani shedani Ibn Jawzi yana da wa'azi sai ya ce ya shekali su'al sai ya ce ma su'aluka sai ya ce yawa ya yake cewa yawa sai ya ce Abubakar wa Umar wa Ali wa Uthman ina limba mantabaka ambata sai ce man huwa afdaluhum inda nabi sallallahu alaihi wasallam yana rufe baki sai ce man bintuhu ta hatahu kawai yin shiru kaga wannan hadin gurmai ne kaga da yace man bintuhu ta hatahu to ta bintu man ta hata man kaga dai ya hatamil wanda insa take karkashin igiya a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Abubakar da Umar da Uthman a'a Abubakar da Umar ko kuma a'a man bintu nabi sallallahu alaihi wasallam ta hatu kaga Ali da Uthman kawai sai ce man bintu ta hatu in gaskiya kuma kaga shike ne ya gaba da shi kawai ta gaba da wazin sa to kaga zan san me ake cewa eh abin da asare shi a bata shi kai wato magabatan nan mallan Allah ya musu wato baiwa ba tsarsa ba kaga da irin da take tsuru tsuru kace to ai wannan mawdu'i ba shi muke yi ba to muna cikin abin nan yawa muna idgami na mutakari bai ne ko yake ta wa mahamma yakuna kilmataini fa mudghimun awail kilmil baiti ba'du ala alwila wa mahamma yakuna kilmataini yakuna wannan lamirin yana koma zuwa ga me zuwa ga harfani almutakari bai ne a mutakari bai ne duk lokacin da suka zamo cewa harufan nan muta karibai ne abun nan kalmomi biyu suke kalmar farko ta kare da daya ta biyu ta soma da daya sai yace fa mudghimun mudghim ism fa'il ne ko to dole zamu sami dhamiri a cikin sa taqdiru huwa yaudi ila adi amr aw susi fa mudghimun awail kalimil baiti duk lokacin da aka samu harfani mutaqariba ne fi kalimataini to shi susi mai shigar da abubuwan da za su zo ne farkon baiti alal wila a bisa jerin da zai ambata maka ma'ana wannan abubuwa da zai ambata maka shifa lamta duk nafsan biha zuwa karshe ko ina sai ka dauki harafi na farko kuma zai fada maka yadda idgamin yake kasancewa sai yace shifa lam tadhik nafsan biha rumdawadanin sawa kana za husnin sa'amin hukad jala ko nan gazal ne kun san gazal shine zikiru ma'asirin nisa aw istana'i alaihin abinda malaman mu da suka koya mana adabi suke cewa shi balarabe mafiya in zai fara wani waka nasa yakan yi gazal da matar da in ma ka tambaye shi ba bai san wace ce ba wannan ya zama masa kawai tabi'atan da zan iya tuno wani baiti na Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wallahi ba zan iya tuno abin da ya faɗa min yanzu a kwakwalwa sai ya waƙe wa ya ambaci wata mata ya waka ta sai ya ci gaba to ake tambaye su wace ce wannan to lashi ma bai san ko wace ce ba to wannan al'ada ce ta Larabawa nan abinda suka bashi mafita suka ce li'annahu yatagazzal bimra'atin min nisa'il akhira kaman yanzu yana gazal ne ga wata mata daga cikin mata na lahira sai yace shifa ma'ana shifa'u ita wannan shifa tana daga cikin suna na mata wanda suka yawaito a cikin Qurayshawa tun a jahiliyyar su shifa shifa zaka ji su da yawa sai yake cewa shifa lamta dhik nafsan wannan nafsan zaka ce tamyizi ne muhawwalan anil fa'il ko domin takdirin lamta dhik nafsun biha sai ce lamta dhik nafsan wato kamar yana cewa shifa ita wannan matar mai wannan sunan lam tadik nafsan biha wato kwata kwata tunda kake ranka bai taba kunci ko ya samu damuwa idan an bace ta ba ana ambata ta zaka ji kawai kwal zuciya ka zaka ji ka fes ba a taba samun damuwa ba idan ka abin daga wajen ka ba a taba samun wannan ba sai yake cewa rum dawadanin wannan biha ko dai ka ce tana da ta'alluki da ka ce lam tadik nafsan biha ko kuma rum dawadanin biha ita wannan shifadin kanfi ka nemi waraka wata cuta ta zuciya da ita ma'ana kamar yana so ya ce ambatanta yana kurkar da zuciya yana tafiyar da damuwa shi zanin dinnan sawa wanda ya tabbata ya dade a cikin zuciya domin wannan zanin majruri ne na abana abana shine wato kamar ka ce almaradul mulazim rashin lafiya wanda yake tutur kamar zamana kaga a zamana kamar rashin lafiya wanda yake abin nan to shine abin nan yake cewa sawa wanda ya zauna kana za husnin sa'amin hu kad jada za husnin mutum kyakkyawa lafiyayye to kana sa'a minhu wannan sa'a suka ce maqlub ne na sa'a kamar yadda za a ce na'a da na'a a arada wa na'a bi janibi haka akwai kuma na'a kamar lamiyan ibn al-qaisi wa na'a bi kalkali kaga na'a maqlub ne na na'a to wannan sa'a a sa'a kai maqlub ne na sa'a ma'ana mutum wanda yake kyakkyawa mai kyakkyawan yanayi sa'a li'ajlihi ya munana saboda wancan rashin lafiyan da yake cikin zuciyarsa na rashin ita shifa mun gane ko wanda yake cewa ƙadajala kuma rashin lafiyan ya fito ƙarara ba wai shakku ake ba yawwa to wannan dai kawai don kar a bar baitin ba ma'ana abinda yake so ya ce ma'anan da shino da lamun tunda kaga yake cewa wa mahama ya kuna kilmatayni fa mudghimun awaila harafin farko kaga shino daya lamun biyu ta'un uku nunun hudu ba'un biyar ra'un shida dalun bakwai dalun takwas sa'un tara kafun goma dalun shada ha'un sha biyu sinun sha uku mimun sha hudu kafin sha biyar zimun sha shida to waɗannan harufan goma sha shida su ne za su shiga cikin juna kamar yadda za mu gani amma sai ya kawo sharuɗa sai yake cewa idza lam yunawwan amma da sharadi idan ba a yi wa harafin farko tanwini ba sai kenan aw yakun ta mukhatabin kuma bai zama wata ta abokin magana biyu kenan wama laysa majzuman kuma bai zama majzumi ba uku kenan wala mutasaqqila kuma bai zama mai shadda ba ga misali nan idza lam yunawwan kaman fi zulumatin salas zulumatin salas kaga anan wannan sa'un din a ta'un din ka ba za a shiga ta cikin sa'un ba saboda me saboda tanwi ne inda babu tanwi ne za a iya a shigar kaman yanda za mu iya samun misalai insha Allah to sai kuma basuhum bainahum shadid tahsibuhum shadidun tahsibuhum ba za ka shigar da wannan darin a cikin ta'un ba saboda me saboda tanwi ne sai rajulur rashid alaysa minkum rajulur rashid kaga anan ba za ka shigar da lamu a cikin ra'u ba saboda tanwi ne sai kuma wa innal dhikru laka la dhikrun laka fa zaka shiga da rawun ba a cikin lamu saboda nauyi ne to wannan kaga shine misali to sannan wa ma kunta sawiyan ba zaka shigar da ta'un ba a cikin fa saboda ta'un din ta mukhatab ne kaga idzalim aw yakun ta mukhatabin fa la bista sinina shi ma kaga ba za a shigar ba da makamantar su khalaqat tina khalaqta tina ba za ka shigar ba kaga wannan ta mukhatab yawa sai me wala mutafaqqila shine kaman ashadda zikira ashadda ba za a shigar ba lil haqqi karihun ba za a shigar ba la yudillu rabbi ba za a shigar da lamu a cikin ra'un ba lanu'minanna laka ba za a shigar da cikin lamun ba wannan sune abin nan to da yace wal ma laysa majzuman wannan majzum suka ce guda ɗaya ne tak walam yu'ta sa'atan min al mal walam yu'ta kaga yu'ta ne lam sai ta share harfin illa ba za a ce yu'sa'atan min al mal ba ba za a ce haka ba dole a ce yu'ta sa'atan haka za a karanta kamar yadda sauran su karanta to wannan shine misalin da ya kawo amma in kun kula da muka yi wancan na muta ƙariba ne ya kawo misalai ko a menene da yake cewa awul muktasitan tanwina amsakala kiyo ka hete ka kuntu turaban anta tukrihu wasi'un alimun wa aidan tamma miqatu kaga sai ya kawo misalan to amma nan sai ya zamo kaman abin yayi nauyi sai bai kawo ba Abu Shamu sai ya ce to ga wani baiti da shi ya kawo da yafi ga baitin sai ke cewa nadhirun lakum mathal bihi kunta sawiyan nadhirun lakum kaga misalin menene mai tanwi ne mathal bihi yace kunta sawiyan kaga ta abin nan sai yace wa lam yu'ta qabla sini yau kaga shi kuma sai yace wa hamma bihin jala hamma bihin jala to shi kuma malaminmu Sheikh Jado da ya ta hakiki akan Ibrahim al-Ba'ani sai ce to nan da yace walam yuta qabla sini hamma bihin jala sai ce ina ma ba haka yace ba wato wannan shine inda ilimi zai burge ka da yadda mutum ya hararo kuma wani sai hararo shi kuma kaga da yace walam yuta qabla sini kaga yanzu walam yuta qabla sini mutum zai ta tunani walam yuta qabla sini wannan ne yuta qabla sini sai ya ce wa qabla sa'atan yu'ta hamma bihan jala kaga ya kawo kalmar yadda take wa qabla sa'atan ba za mu sai sa'atin ba sun wannan alhikaya tunda wala yu'ta sa'atan yawa ba za mu ce sa'atin ba mu ce zama muzafir ilayhi to kaga sai ya ce wa qabla sa'atan lam yu'ta hamma bihan jala ala kulli hal to wannan dai sune mutarazat cewa ya nadhirun lakum mathil bihi kunta sawiyan nadhirun lakum mathil bihi kunta sawiyan haka yace nadhirun lakum mathil bihi kunta sawiyan wannan shine sadarin baitin ajin sai yace walam yu'ta qabla sini walam yu'ta qabla sini hamma bihin jala ولم يؤت قبل السين هم بهن جلا تو انا مكانا اي با دابا نعم dan wa qabla sa'atan ne ba da cewa wa qabla sa'atan lam yuta hamma bihin jala wa qabla sa'atan lam yuta hamma bihin jala to za mu ci gaba To sai ce fazuhzih anin nari, fazuhzih anin nari. Me yake nufi faman zuhziha anin nari? Yace anin narin labi hahu mudgamun. Yace faman zuhziha anin nar, hawun din sabon shigarwa ce. Anan me yake so ya nuna maka? Duk inda aka samu ha'un kafin ainun, in banda zuzai anin nari ba za a shigar ba. Kaman wane? Akwai misalai da yawa. Lan nabaraha alaihi, ba za ka ce lan nabara alaihi, ba za ka shiga. Wala junaha alaihi, ba za ka ce junaha ba abin nan. Wala junaha alaikum, kaga ba za ka ce wala junaha alaikum, ba za ka shigar ba. Kenan faman zuhzi anin nari shi kadai. In ka duba da ha'un da ainun duk mafitarsu ko ka ce ɗaya ko ka ce mata ƙarin, domin su masu dikkar a wajen makaranta. Kaga duk da muna raba makogaro gida uku, mu ce nan da hamza a ha'un kai da ha'un da alhamza ƙarshe, tsakiya da ha'un da ainun, sai suka ce to ai a tsakiyar ba wuri ɗaya suke ba, amma kusa da kusa suke. Ha'un daga ɗan tsakiya kaɗan, ainun daga ɗan ƙasa kaɗan. Sai ba haka suka faɗa, kuma haka ya fi sauƙi. Da ce sun cure wuri ɗaya, da za a ce liƙe suke da juna dai. Yawwa, to kenan shi kaɗai ne. Sai yake cewa wafil kafi kafun. To ana shigar da kafun a cikin kafun, wa huwa fil kafi udkhila, kuma shi ma kafun ana shigar da shi a cikin kafun, ma'ana ana shigar da su a cikin juna. Kafun a cikin kafun, kafun a cikin kafun. Ina misalai? Sai ce khalaq kulla shay'in, wa khalaq kulla shay'in fa qaddarahu taqdira, wa khalaq kulla shay'in. Kaga shi ma zaka ce da kafin da kafin Allahuwiyata ne ne. Yunsabani ila alluha. Sai ce laqusuran wa yaj'al laqusura, malan khamisu wa yaj'al laqusura. Amma iyyaka thumma iyyaka an taqra amama al'awam. To sai ya ce wa uzhira, amma an yi izharin kafin ba za ta shiga cikin kafin ba, ko kafin daga kafin. Iza sakana alharful ladhi qablu, idan harafin da ke kafin kafin sakine ne, ko wanda ke kafin kafin ya zama cewa sakine ne. Ina misali? Kaman watara ku ka qa'ima, ba za ka ce watara ku qa'ima ba. Wa fawqa kulli bi ilmin, wa fawqa, ba za ka ce wa fawqa kulli, ba za ka ce haka ba. Saboda me? Saboda abinda ke kafin kafin daurarre ne, abinda ke kafin kafin can ma daurarre ne. Kenan yanzu wannan na farko da ya nuna mana khalaqa kulla shay'in ya cika sharadi, abinda ke kafin kafin lamun ne mutaharriki, sannan kuma laka qusura nan abinda ke kafin abin nan shi ma abin nan ne mutahariki ne. Kusan banda wannan guda biyun sai wannan ne kuma? A'a, wanda ya yi zahar abaman ya kalu kamar ayyuna dama shiga za a yi. Ina so in ce wanda yake kafin wannan daurare, yanzu mun samu wata rakuka da wafoka, wanne ne za mu samu misali na uku? Harafi daurare kafin kafin wanda gashi sai kafin, ko kafin kafin din da gashi sai kafin. Akwai wasu? To wane kalma kawo aran ma? Wane ne ɗana? A'a, wa kalaka ya kawo shi, ina gana ka kawo. Afa man ya khaluqu kaman la ya khaluq, kaga afa man ya khaluq kaman la, afa man ya khaluq kaman la. Malam Mansur, afa man ya khaluq kaman la. To anan idan aka shigar da kafin a cikin kafin akwai nuna sifatin isti'la'i wannan suka ce ba za a yi ba duk inda ka shiga yanzu kamar nan wanda ya kawo mana khalaqulla ba za mu ce khalaqulla ishara zuwa ga isti'la'i babu kawai wancan alam na khalaqukum shi kadai akai sabani shi kadai akai sabani kafin aka shiga a cikin kafin din nan zamu dabbaka wannan kaida ta mu harafi wanda yake musfal ba zai cinye wanda yake musalin ba ko kuwa to amma duk wannan da zamu samu ba wani magana nuna sai ilahi sifata sai ilahi amma shi wannan na abin nan mursalat shi kadai ne ake da sabani ko mutum yayi shi alaman ibqa'in sifata sai ilahi ko kuma ilga'in ta gabaki da to wannan da yake cewa aqbala idan ka ce wato aqbalahu ja'alahu qubala tawjihihi wato kaman wannan ya kawo muka su ga sunan kana kallo ko kuma aqbala huwa wato huwa qabalaka bi hadhihi al-huruf kaman ya fuskanci ka da wannan harufa sai ce wa fi dhil ma'arid ta'ruju al-jim mudghamun min Allah dhil ma'arid ta'ruju to amma wannan idan an yi me kenan waslu in ka tsaya zai ma'arij shi kenan yawwa saboda haka in zaka wuce zaka shigar da jimin a cikin ta'un akwai misalin wani jimin kafin ta'un banda wannan malam susi akwai misalin wani jimin to tunano mana insha Allah kafin mu tafi mu tashi ni dai bana iya halarwa gaskiya yanzu a rama kokar ai tuno mana jimin kafin tawo to kawai da shikenan min Allah zil ma'arid ta'arij kawai shikenan to sai yace wa min qablu akhra shata'ahu wa min qablu kafin wannan a tartibin qur'ani tunda sai an yi inna fatahana sana'a zo sala sa'ilu to sai ke cewa wa min qablu to kafin zil ma'aris akhra shata'ahu akwai akhra shata'ahu ka zar'in akhra shata'ahu akhra shata'ahu ka'ida sai mun ce baka shigar da harafi a cikin diddinsa ko kuma wanda yake yugayiruhu dole sai ka maida shi ya zama irin sa kaga kenan dole zimun sai ya zama shi ne akhara shata'ahu yo malan kai da kai mai da shi ne kai fa kamar da shi ne ba da ba kwata kwata to sai ya ce wa inda sabilan shinu zil arshi mudghamun ikatta fakala wato abin nan yayi nauyi ma'ana ya zama abin da ake mushaddad in ka shiga ya zama mushaddad akharaja shata'ahu kaga mukhaffaf akharaja shata'ahu ya zama tafakkal sai ce wa inda sabilan shinu zil arshi idan labtaghu ila zil arus sabila zil arus sabila zil arus sabila kaga kenan yanzu shi ba shine sai ya zama sinu لو تغو إلى ذي الأرض سبيلا توشيكينا سيكي سوى وضاد لبشانهم مدغما تلا فإذا استاذنوك لبشانهم haka yake karantawa fa idza stazanuka libashanihim hadha liman shita minhum libashanihim da sai mu sake na alaramma hadha liman shita minhum libashanihim ايه
ba karantawa ga su si tan zaune kana ta ba karantawa kai ne baka karantawa adakta ba shigo musabaka da su si bane ba to ga dan musabaka da su si karanta ba ai abu a kusan ka to sai ce wafi zuwuj shin nufusi mudgamun a cikin zuwujat akwai sinna an nufus wai zan nufus zuwujat wai zan nufus zuwujat kaga yanzu kenan dole sinin ta zamo zayun wai zan nufus zuwujat to sai yace wa mudgamul lahur rasu shayban bitlafin wannan lahur rasu mubtada ne mudgam kuma khabar kenan kaman ka ce walahur rasu mudgamun lahu a mudgamun walahur rasu mudgamun a washta'ala rashayba washta'ala rashayba to nan da yake cewa bi ikhtilafin tawassala kamar yana cewa tawassala al-khilaf ila hadhihi al-kalima ma'ana wasala al-khilaf ila hadhihi al-kalima kenan hatta wa imam susi kana da idgami kana da izhari washta'ala ar-rasu shayba ko washta'ala ar-shayba tunda kaga shi ibdali yake wannan alif din harfin madni a wasa in kai zahari washa ala rasu 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 malam mazur ba rasu ba rasu eh zahari su kenan ta shikenan Allah yanzu kafin mu ci gaba nan in kun lura wannan mutajani sai ne bamu samu idgamin sunan kalimatin ba ko mun samu bamu samu ba to kenan koda sun zo a kalma daya ba za a shigar da su ba kun gane abin da ke nufi da muka yi na mutamathila ne ai mun yi na kalimacin ko manasikakum da ma sadakakum amma shi nan ga misalin da suka kawo yanzu misali mutajawiratun ba za ka ce mujawiratun ba tana tana shigar da tawo a cikin jimu ba za ka ce mujawiratun ba sannan akwai wannan almutasaddiqin ba za ka ce musaddiqina ba hada sai ana cikin da tawun a cikin sadon idan ladina amanu a ba haka da ba laysa alladina amanu amil salihinahum a wace kalma da Allah yake so shidin wa amil salihati junahum wa amil salihat junahum kaga zai shigar tawun a cikin dinin to kaga nan mutadawar da kaga ba za ka shigar ba ina misalin tawun a wajen sadon ku kawo mana kalma ta ne an kare da kalma ta kare ta un kuma ga sado eh ba za ta un da ta kare karshen kalma eh yawwa wasafa shikenan wasafa safa kaga anan wasafa safa wasafa safa kaga za a shiga tawo cikin sado to kaga nan ba za a shiga da al-musaddiqina ba saboda babu min kalimati sannan yuhibba wa yuhibbul mutatahhirin ba zai zama wa yuhibbul mutatahhirin ba ku kawo mana misalin ta'un da ta'un wa amilu salihatuba wa amilu salihatuba lahum haka zaka shiga ta'un a cikin ta'un amma yanzu wannan ba zaka shiga ta'un a cikin ta'un ba min kalimace wannan Allah gafarta mana wannan to wai bai wannan ai sahihi ne bayyan ta'ifa din da shi akwai wajani yauwa ka gani bayyan ta'ifa bayyata ta'ifa bayyan ta'ifa sai kware ne gaske yanzu Malam Mansur ya ce ba a shigar da ta'un ta mukhatab shi yanzu wannan bayyata din ba ta mukhatab ba ce bayyata ta'ifa bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul hararo kaje yanzu mun ce ba za a wama kunta fawiyam ba za a shigar ba kunta sawiyan saboda ta wuce ta abin da mukhatab yanzu nan bayyata ta'ifan bai kamar shi ba
mara yayi kamar
shi ya kuma ka kama da wani kun ba wani bane kaga shi wannan bayyata fi'ili ma zai ne malam abin da ba ta mukhatab ba ce ba ta abin nan ta ulfi fi'ili ce ta ce ta cikin fi'ili bayyata yubayitu to kaga kira shi ba watan ba ce to ala kulli halin dai wannan shi ne dan abin namu na yau na'am mun ce banda Qur'ani ai mun ce babu kan a Qur'ani wata dole taqlil ko takfir babu sai dai taqiq sai ne mudari ko dai ta zama li taqiq ko li taqlil ko li takfir siyaki shine zai bayyana dai in ka zo ka ce kadai yajudul bakhil kadai yajudul bakhil wannan wace iri ce kaga takalil ce amma ka ce kadai yajudu alkarim kaga wanda takfir ce